The 1969 film Moore, directed by Barbé Schroeder in his directorial debut, isn't what one would call a happy movie. Focusing on the relationship between young adults Stéphane and Estelle and their descent into drugs in the 1960s counterculture, it eventually ends tragically. However, it did spawn some great music. Pink Floyd did the soundtrack for the movie and would go on to work with Schroeder again for his 1972 film La Vallée, producing the album Obscured by Clouds. However, from the 1969 Pink Floyd album from the same name, here's Cymbeline from the movie Moore.
The path you tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will the final couplet rhyme? And it's high time, Cymbeline. It's high time, Cymbeline. Please wake me. A butterfly with broken wings is falling by your side. The ravens all are closing in, there's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. Picture plane, the leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range, and Doctor Strange is always changing sides.
Da 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 da
Here's a little funkadelic instrumental from Kool & the Gang's 1974 album, Light of Worlds, entitled Summer Madness. Let's hope we can all enjoy a bit of summer madness of the socially distanced variety. Here's the Chi-Lites with 1972's Oh Girl.